أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شدا نيكو شدا قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو نيا دقاري هدد أربعين دا تقوس daidai da 19 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid littafi ne na babban malami a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta ko muke bibiyar sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 55 ko 55 kuma muna cikin babi na 5 ne babin da yake magana akan wato babin da yake ƙara fashin baki da tafsiri na abin da ya shafi kalimatu shahada la ilaha illallah da aka duk abin da muke karantawa a cikin wannan babi wato malai yana kokarin sake bayyanan mana da cikakkiyar ma'anar kalmar shahada a darasin da ya gabata mun karanta muna da ƙarƙashin fadin Allah ta'ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب عند مكجتي ودوان ديبي وني با أكن تفرك النبي صلى الله عليه وسلم با ديوان ديبي وني يربا شدا توحيدي to za su yi ainihin barambaran da shi ranar tashin alkiyama haka duk wanda ya bautawa wani wanda yake rayayye ko matacce ko kuma wato ya allantar ko ya dauki wani matsayi na Allah ya bawa wani abin halitta kuma ba da izinin shi abin halitta ba to ranar tashin alkiyama shi wannan wanda aka yi wannan biyayya ko aka bashi wannan haƙi zai barranta shi ma daga wanda ya dauki haƙin Allah ya bashi waɗannan ayoyi kusan dukkaninsu abinda suke magana kenan mun ji inda mala'iku za su barranta daga ainihin waɗanda suka dinga bautata musu za mu ji aljanu su kansu za su barranta kansu daga waɗanda suke bautata musu haka malaman Allah na gaskiya su ma za su barrantar da kansu daga abinda wawayen mabiya suka dinga yi musu na ɗaukan matsayi na Allah su ba su koyin guluwi wajen kaunarsu da sauransu wannan dai yana daga cikin abinda ayoyin da muka karanta suke tabbatarwa tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun rabbana ha'ula illadhina aghwayna aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayka ma kanu iyyana ya'budun sannan yana daga cikin al'amura masu bayyanarwa game da tafsirin tauhidi da kalmar shahada ita ce wannan aya da ta zo cikin suratul baqara game da kafirai wa'inda Allah ta'ala game da su yace wa ma hum bi kharijina minan nar wa ma hum bi kharijina minan nar saboda Allah ta'ala ya ambata cewa suna son gumakansu suna son shehunansu kamar irin san Allah wannan sai ya nuna cewa suna son Allah ba ba sa son Allah ba abinda ya ba su matsala abinda ya jefa su cikin damuwa abinda ya sa suka shiga wuta saboda sun raba soyayyar Allah tsakanin Allah da wani cikin ababen halitta, ma'ana sun yi wa Allah shirka a cikin soyayya. A madadin su kaunaci Allah kaunar da babu sama da ita, sai suka dauki irin wannan kauna da suke wa Allah, sai suka ba wani cikin shehunansu, wani cikin malamansu, wani cikin shugabanninsu irin wannan matsayin. Don haka duk da kaunar da suke wa Allah kuma so mai girma, amma wannan kauna da suke wa Allah bata shigar da su cikin musulunci ba, to wannan ka hada ina ga kuma wanda yake son shehinsa ko yake son wato malaminsa sama da yanda yake son Allah. Wannan fa abin da yasa Allah ya ce in sun shiga wuta ba za su fita ba, saboda sun daidaita kaunar da suke wa Allah da kaunar da suke wa shehi. To ina ga wanda ya fifita kaunar shehi akan kaunar Allah? Sai malai ya ce to fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahda, ina ga wanda kwata kwata shi ba ya san Allah, shehi kawai ya sani, shi shehi shine komai nasa. To kaga in har wanda ya daidaita soyayyarsa, ya daidaita shehinsa da Ubangiji a soyayya, an ce ba zai fita daga wuta ba, to ina ga wanda ya so shehi fiye da san Allah, shi kuma mai matsayinsa. Ina ga wanda shi kuma shehin ma yake so, ba Allah ta'ala yake so ba. Lalle a cikin wannan aya akwai bayanin cewa duk wanda yayi shirka wajen hada Allah da wani a soyayya, to ya sani yayi wa Allah shirka a cikin ibada, domin soyayya wato ibada ce. Da haka ya riki wani Allah wato tare da Allah, wannan yana daga cikin shirkar da Allah madaukakin sarki an yi masa ita, baya gafartawa. Shi yasa Allah ta'ala game da waɗancan da suka yi masa shirka a cikin almahabba ya ce wa mahum bi kharijin minan nar, da fadin sa walau yaral ladina zalamu id yarawna al'azaba an alquwwata lillahi jami'a hazuwa karshe. Da haka duk wanda yake son Allah shi kadai, ya so dan Allah, ya so saboda Allah, wannan shine mai ikhlasi, shine mai tsantsar tauhidi. Wanda ko ya so Allah kuma ya so wani Allah tare da Allah irin san da ake wa Allah, fa huwa mushrikun, wannan duk da wannan san da yake wa Allah bai burge Allah ba, ana kiransa mushriki. Kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku mutane ku bautata wa Allah ubangijin ku shi kadai, wanda shine ya halicce ku da waɗanda suka gabace ku dan ku zama masu takawa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, shi kadai ne ba tare da wani ba ya sanya ƙasa ta zama shimfidadda, was-sama'a bina'a, ya sanya ƙasa sama ta zama ginanniya, wa anzala minas sama'i ma'an, shi kadai ba tare da wani ya taya shi ba yake saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi min ath-thamarati, kuma ta sanadiyar saukar da ruwan sama nan ya fitar da tsirrai da ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan, shi kadai rizqan lakum, dan ya zama arziki gare ku. Allah ya ce ba daidai bane ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sani, fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ina fata an gane. To wannan duk yana daga cikin abinda muka karanta a darasin da ya gabata. Kuma sai muka karanta wata magana ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, haka ma mun karanta maganar ainihin babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inda yake magana akan tauhidul mahabba, wato tauhidul mahabub, wato kadaita abun kauna. Duk wanda in zaka kaunaci Allah, to irin kaunar da ake wa Allah kadaita shi kadai a cikin ta. Allah kaunar wato kadaita abin kauna, Allah ya ta'addada mahabubuhu, kada ababan kaunata su zama suna da yawa, yana son kaza, yana son wani, a wannan shi kuma soyayya ya rarraba ta, ya gididdiba ta. Duk wanda yake son abin son sa, to ya kadaita son da yake wa. Da haka Allah ya ta'addada mahabubuhu ay ma Allah, kada ya gididdiba soyayyar da yake wa Allah da wasu ababan son shi ma da yake wa wasu daban. Wa tauhidul hubbi, Allah ya baka fi kalbihi baqiyatu hubbin, abinda ake nufi da kadaita Allah a soyayya, kar a samu wani burbushi ko yaya a cikin zuciyarsa na kaunar wani ba Allah ba, face gaba ɗaya kaunar nan Allah so yake ka cokan caccakan ka dauke ta gaba ɗaya ka ba Allah madaukakin sarki. Wa hadha fa hadhal hubb, wannan soyayyar wa in sumiya ishqan fa huwa gayatu salahil abd, in bawaye wa Allah irin wannan soyayyar, to ita ce karshen nagarta da gyaruwar bawa, ya zama ya sallama wa Allah wajen soyayya, bai yi wa Allah kishiya ba a soyayya. Wa na'imihi, wannan na daga cikin abinda zai sanya bawa cikin ni'ima, kuma ya sanya shi cikin farin ciki ta hanyar daukar kauna cokan yayi wa Allah madaukakin sarki ita walaysa liqalbihi salahun babu sauran gyara da za a samu a zuciyar bawa babu sauran ni'ima da farin ciki illa bi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi sai fa in zuciyar nan Allah da manzo take so mimma min kulli ma siwahuma sama da duk wanda ba su ba da zarar akwai wani na uku da zuciya ta kunsa wanda take masa so irin san da take wa Allah ko irin san da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zuciya mara lafiya ce ba zuciya bace mai lafiya da haka ya kasance mahabbatu li ghairillah duk wani wanda ba Allah ba san da yake masa ya zama tabi'atan li mahabbatillah tabiyo bayan san da yake wa Allah duk wani mahaluki da yake so to sannan bai kai san da yake wa Allah ba da aka baya son kowa sai Allah kamar yanda yazo cikin hadithin talasun man kunna fihi manzo Allah hadithin bukhari an anas yace talasun man kunna fihi wajada halawatul iman kansa zamu tashi qalal muallif rahimahullahu ta'ala kama fil hadith sahih kamar yanda yazo cikin ingantaccen hadisi wanda imam al-bukhari ya fitar da shi daga anas dan malik inda yace talasun man kunna fihi manzo Allah yace abu uku duk wanda ya hada su abu uku duk wanda suka ya suffantu da su abu uku duk wanda suka tattaru gare shi to wajada halawatul iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya samu dandanan imani ya dandani zakin imani abu na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ya zama Allah da manzansa ahabba ilaihi su yafi so mimma siwahu ma sama da duk wanda ba su ba a shirye yake su saba da kowa dan neman yardar Allah dan neman yardar Annabi sallallahu alaihi wasallam a shirye yake ya hakura da soyayyar kowa in ta ci karo da soyayyar Allah da ta manzansa zuciyarsa san Allah da manzansa ya riga ya mamaye ta duk wani so wanda ba na Allah da manzansa ba bai kai san da yake wa Allah da manzansa ba a cikin zuciyarsa wannan duk wanda ya samu wannan sifar ya dandani dandanan imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama ya kulla soyayya da wani mutum amma dalilin kulla soyayya dan Allah ne saboda wannan wanda yake so din ya ga mutum ne mai san Allah ya ga mutum ne mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ji shikenan shi ma yayi masa sai ya ga ya kwanta masa sai ya ji shi ma yana kaunarsa wannan ita ce soyayya dan Allah duk mutumin da yake san mutane ba dan su bashi ba ba dan wata fa'ida da zai samu daga gare su ba ba dan wani amfani da yake tunanin su masa ba ba dan wata rana ba yayi ne kawai saboda wannan wanda yake san mutum ne da yake san Allah yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa shi kansa kawai je yana san sa to duk wanda yake wa mutane irin wannan soyayya shi ma ya shiga cikin wayanda suka dandane dandanan imani manzo Allah ya ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah sannan ya dinga tsanar kafirci ya tsani shirka ya tsangwame ta yanda Allah ta'ala ya tsamar da shi ya kubutar da shi ya fitar da shi daga kafirci ya maida shi musulmi mai imani to ya dinga tsanar kafirci komawa cikin kafirci kamar yanda yake wato tsoro da kyamar a jefa cikin wuta irin kin da yake wa wutar jahannama haka yake kin kafirci da shirka to duk wanda yake wa shirka da kafirci irin wannan kiyayya da irin wannan tsana manzo Allah yace ya dandane dandanan imani da aka abubuwan nan guda uku kaso Allah da manzon Allah fiye da kowa kaso mutum dan Allah ka ki kafirci da shirka to waɗannan suna daga cikin abubuwan da in ka hada su lalle zaka dinga jin zakin imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila wani yace to ai ni ba na ji to la Allah waɗannan abubuwan ne baka hada su ba amma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka dinga jin dandanan imani zaka dinga jin zakin imani matukar ka zamanto ka sufanta da waɗannan sufofi guda uku alhadith Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 16 hadisi na 21 hadisi na 6941 Imam al-Bukhari ya dinga kawo wannan hadisi a gaba gaba wurare daban-daban dan ya istishadi da shi ومسلم امام مسلم يروي شنو حديث حديثنا 43 ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبتي قونر منزن الله صلى الله عليه وسلم تنا daga قونر الله an gane ku qaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana daga qaunar Allah ma'ana duk wanda yake qaunar Allah zaka same shi yana qaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yake cewa hiya min mahabbati wa mahabbatul mar'i in kanat lillah fa hiya min mahabbatillah qaunar mutum in ya zama qaunar dan Allah ake masa ita ita ma wannan kauna tana daga cikin kaunar Allah duk wanda kaga yana kaunar me kaunar Allah alama ce ta yana kaunar Allah shi ma dan haka alamar kana kaunar Allah to duk wanda kaga yana kaunar Allah ko yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaunace shi ko ka san garin su ko baka san garin su ba jinsin ku daya ba jinsin ku daya ba yaran ku daya ba yaran ku daya ba yankin ku daya ba yankin ku daya ba kasar ku daya ba kasar ku daya ba ka dai san cewa yana san Allah yana san manzon Allah kana san sa namiji ko mace da zarar ya cika wannan kaidar to duk wanda yake san Allah zaka ga yana san masu san Allah duk wanda yake san Allah zaka same shi yana kaunar masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum yana fada da masu kaunar Allah Allah ne baya so in kaga mutum ba shi da magauta sai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce karara da zaka gane baya kaunar Allah baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana li ghayrillah fa hiya munqisatun in ko soyayya ta zamanto an yi ta ne ba dan Allah ba to wannan soyayya ce tauyayya na kasashiya li mahabbatillah da take nuna kaunar da mutun yake wa Allah na kasashiya ce ta nakasa ta tawaya ba cikakkiyar kauna yake wa Allah mutun da yana son wani ba dan Allah yake son sa ba alamar mutum mai son Allah cikakkiyar soyayya shine zaka yana son mai son Allah ya so mutum dan Allah amma haka mutum yana son wani dan wata maslaha ta duniya ba dan Allah ba wannan soyayyar tana nuna wato san da yake wa Allah tauyayye ne mudhifatul laha kaunar da yake wa wani ba dan Allah ba tana rauna na kaunar da yake wa Allah wannan ya nuna kaunar da yake wa Allah mai rauni ce na fata an gane wa yusaddiqu hadhihi almahabba wai wannan soyayya tana gaskata wa yusaddiqu hadhihi almahabba mutun zai iya gaskata wannan soyayyar bi an takuna karahiyatuhu li abghadil ashiya'i ila mahabubihi wa huwa alkufr shine ya zamanto kyamar sa ga mafi kyamar abubuwa zuwa ga masoyin sa wa huwa al-kufru shine kafirci wannan masoyi na ka Allah ba abin da ya tsana irin kafirci a same ka ba ka hada komai ba baka hada hanya da shirka ba an fahimta wai abin da zai gaskata san da kake wa Allah yanda Allah ya ki jinin shirka ya tsane ta kai ma a same ka ba ka daga wa shirka kafa ka tsane ta ka ki jinin ta duk inda mushrikai suke kuma baka sha'anin su baka sabgar su baka kaunar su saboda Allah ma bai kaunar su na fata an gane wannan shine da shine ma'ana wayu saddiqu hadhihi almahabba kai da kanka in kana kaunar Allah zaka iya gaskata ta ya alaka ka da kafirai kana son kafirai soyayya irin ta al wala wal bara irin wannan kauna kake musu to ka samu matsala na fata an gane dan haka sai zamto bi manzilati karahiyatihi li ilqa'ihi fi an-nar yayi daidai da matsayin tsana da kyamar da yake a jefan shi wuta au ashad ko kuma mafi tsayi mafi tsanani ba daga haka ma'ana irin yanda ya tsani shirka kamar irin da ya tsani ranar tashin alkiyama ce ma ko masa wuta jahannama yanda baya so to haka baya san shirka baya san kafirci ko ma yanda ya tsani shirka da kafirci ko wutar jahannama bai tsane ta ba kamar haka shine awa shat wala raiba babu kokonto anna hadha irin wannan san min a'zamil mahabba na daga cikin soyayya mafi girma shine ya zamanto ka tsana abinda Allah ya tsana shine kafirci fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi shay'a domin dabi'ar dan adam baya gabatar da san wani abu akan san ransa dan adam dabi'arsa abinda ransa yake so shine farko sannan kuma in zai so wani abu shi zai zo na gaba na biyu da haka mutum ba kasafai yake kaddamar da san wani abu akan san kansa ba to idan fa idza qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsi in ku kaga mutum ya gabatar da kaunar imani da Allah sama da kaunar kansa bi haythu tayanda law khuyira inda za a bashi zabi baina al kufri tsakanin kafirci wa ilqa'ihi finnar da jefa shi cikin wuta ce zabi daya ko ka kafirci ko a jefa ka wuta lakhtara an yulqa finnar to da zai zaba a wurga shi cikin wuta a ce kai ko dai ka kafirci ko ga wuta a jefa ka zai ce shi kam da ya kafirce da ya kaunaci kafirai da mushrikai gara a jefa shi cikin wuta to duk wanda imaninsa ya kai ya gabatar kaga dai ai baya son wutar baya son wuta amma ya hakura da abin da ransa yake ki na wuta ya yadda a jefa shi wuta akan yi kafirci to wannan yana nuna kaunar da yake yi wa imani kaunar da yake wa Allah ta sha gaban kowace irin kauna tunda har ya zamanto inda za a bashi zabi tsakanin ko ya kafirce ko a jefa shi cikin wuta zai zaba a jefa shi cikin wuta wala yakfuru ba zai taba kafircewa ba kana ahabba ilaihi min nafsi wannan ya nuna maka imani da kaunar Allah ita ce a gaba a cikin zuciyarsa fiye da kaunar wani abu wa hadhihi almahabba kaga irin wannan soyayyar irin ta ba ke so fa mu dinga yiwa Allah ya zaman Allah baya san abu kaji kai ma ka hakura duk da zuciya tana da rauni dan adam yana da rauni wa khulikal insanu da'ifan amma ka dinga kokarin haka da zarar Allah ya jawo abu layi kaga shi ma ka bashi baya har abada haka saboda kaunar da kake wa wannan abun umma ta ce ka fi kauna Allah fiye da ita da haka ba ta sa ka saba Allah ba kudin nan a shirye kake kai hasarar su in dai za su hada ka da Allah dan kaunar da kake wa wanda ya baka kudin yafi kaunar da kake wa kudin in aboki ne in ubangida ne in mulki ne ko menene a shirye kake san Allah ya sha gaban sa ko me kana shirye ka hakura da wannan abun ka zabi san Allah wa hadhihi almahabba kaga irin wannan soyayyar hiya fauka ma yajida hul ushaqu ka san wa'anda suka sarke da soyayya wa'anda suka nitse suka lime suka yi zurfi a cikin kogin soyayya su ake kira al ushaq to sanda ake wa Allah irin wannan sanda ake wa Allah ya dara ya shige irin abinda masoya al muhibbuna masu kaunar juna suke yi min mahabbati mahabubihim ya sha ya shallake irin kaunar da wa'annan masoyan suke yi wa ababan soyayyar su kaga yana son matar da yake so ya aura ko budurwarsa ko yana son matarsa san da yake wa matar ba karamin so yake mata ba amma san da yake wa Allah in aka auna shi da san da yake wa matarsa ko hango san matan ma ba za ka hanga ba san Allah ya riga ya shallake yayi nisa san da yake wa ɗansa bai kai san da yake wa Allah ba san kuɗi bai kai san Allah ba san ainihin mulki bai kai san Allah madaukakin sarki ba a zuciyarsa to so ake yi san ya ɗara san da irin waɗanda suka sarke a soyayya irin soyayya da suke wa ababan soyayya su to san da kake wa Allah ta wuce haka balla nadira li hadhihi al mahabba kai ita fa wannan soyayya ta Allah ba ta da kishiya ba irin ta la nadira laha ba zaka samu irin ta ba in ka samu masu san Allah na gaske to san da suke wa Allah ba a kwatanta shi da san wani abu sai ya ce kamalla mithla liman ta'allaqat bihi kaman yanda babu kwatance ma ga wanda ya sarke da san Allah ba kwatance wanda kwatanta shi ya kai kaman yanda wani yake san dan sa ya kai kaman yanda wani yake san kudi kuwa ya kai ba ma kwatance wanda ya riga ya sarke da san Allah madaukakin sarki to ba shi da iri ba shi da wato kwatankwaci wa hiya mahabbatun wannan soyayya soyayya ce taqtadi da take hukunta taqdimal mahabubi fiha gabatar da abun soyayya a cikin ta alal nafsi akan rai wal mali da dukiya wal walad da da wallahi duk wanda ya sarke da san Allah a shirye yake akan ya saba da Allah ya kafirci gara a dauki ransa gara ya rasa iyalansa gaba daya gara ya hasara dukiyarsa duka shi ya je wa Allah da tauhidi yafi a bashi duniyar nan ya hadu da Allah da shirka na fata an gane dan kaga kenan wato irin wannan soyayyar ka san hukuncin ta shine gabatar da almahabubi wannan da kake so din fiha a cikin irin wannan soyayyar to gabatar da shi alan nafsi akan san kanka wal mali gabatar da shi akan san dukiyarka ka gane tsakanin dan adam da kudi haka wani mai waka yace ko to ka gabatar da san Allah sama da san da kake wa kudi wal waladin san da kake wa da ka dai ga yanda iyaye suke kaunar ƴaƴansu wata katazi sannan wannan san da kake wa Allah ya hukunta kamalaz zulli zubar da makamai duka ya hukunta cikakkiyar kaskantar da kai wal khudu'i da risnawa wata azimi da girmamawa wal ijlali da kambamawa wada'ati da biyayya walinkiyadi da miƙa wuya zahiran wa batinan fili da boye ake so kai wa Allah risna fiye da yanda kake risna wa kowane maluki a duniya kaskantar da kai wajen wannan soyayyar fiye da yanda kake kaskantar da kanka kana ba budurwar da kake so hakuri zabi da ka saba mata ta yi fushi ka kaskantar da kanka kuma girmama shi fiye da yanda kake ganin girman kowa kai mabiyayya fiye da yanda kake kowane mahaluki biyayya mi kauya saranda total submission dama haka ake aka kira tauhidi zuwa ga Allah zahiran wa batinan wa hadha la nadhira lahu kaga irin wannan sallamawar irin wannan mi kauyar ba irin ta babu wani wanda ake wa irin ta bi mahabbati makhlukin cikin san wani abun halitta babu wani ko annabawa ba a yi musu irin san da ake wa Allah ko annabawa ba a yi musu irin san da ake wa Allah shi fa Allah bai san shirka ko misqala zarra komai nasa nasa ne karka ko kwatanta shi ka kara masa wani mala'ika ko wani annabi mursali wallahi bata za ku yi da Allah kace kace Allah zai maka haƙƙinsa shi kadai ne subhanahu wa ta'ala walau kana al-makhluqu man kana koda ko wannan abun halitta kowa ne ne walihada dan haka man sharraka bayna Allah ta'ala wa bayna ghairihi fi hadhihi al-mahabbati al-khassa kana mushrikan shirkan la yaghfiruhu Allah malai yake cewa dan haka duk wanda ya raba wannan soyayyar ta Allah ya raba ta tsakanin Allah da wani Allah cikin ababen halitta a irin wannan soyayyar wanda Allah kadai ake wa irin ta sai ka raba ta ka bawa Allah rabi ka bawa wani abun halitta ko da mala'ika ko manzo ka bashi rabi ka ana mushrikan wannan wanda yayi wannan tabargazan mushriki ne kuma shirkan la ya gafiru Allah irin shirkan da in ya mutu Allah ba zai yafe masa ba shi Allah na daban ne ya kamata in ana maganar haƙƙin Allah ka sakunne ka saurara ka san wane ne Allah ka gane wane ne Allah in ana maganar sa kurum ake ba a maganar wani sai dai in an gama maganar Allah to in an ce next to sai kuma mu ce maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta ala kama qala ta'ala kaman yanda Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi an samu daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai waɗanda suke riƙar wasu kishiyoyi koma bayan Allah, yuhibbunahum, wai suna yi wa waɗannan kishiyoyin na Allah soyayya, ka hubbillah, kaman san Allah. An gaya musu ana yi wa Allah shirka ne a cikin mahabba. Allah ta'ala ce daga cikin mutane, Allah ya ce akwai waɗanda haƙƙina na su so ne ni kaɗai ba tare da gauraya ni da wani a cikin ainihin wato soyayya ba. An samu wasu waɗanda suke son shehunansu, suke son gumakansu, suke son malamansu, suke son shugabanninsu, ka hubbillah, kamar irin san da suke wa Allah, wato bana sun haɗa Allah da wani a cikin soyayya. Allah ta'ala ce wallabina amanu, Allah ce su ko wanda suka yi imani da ni, ashaddu hubban lillah, ashaddu hubban lillah, haka Allah ta'ala ya siffanta masu imani, yace sun mutu sun yi nitse, sun wato soyayyar da suke wa Allah ita ce soyayya da tafi kowace soyayya tsanani. Yawa minan nasi wallabina amanu ashaddu hubban lillah, wanda suka yi imani babu wanda suke so irin san da suke wa Allah. Suratul Baqara aya ta 165. Wasahihu anna ma'anal aya, sahihin zance ma'anar wannan aya, annal ladhina amanu, waɗanda suka yi imani na gaske ba dan jabu ba, ashaddu hubban lillah, sun fi tsananin ƙaunar Allah, min ahalil andadi li andadihim, sama da san da masu san kishi, wato sama da san da muridai ke yi wa shehunansu, sama da san da almajirai ke yi wa malamansu, sama da san da mabiya ke yi wa shugabanninsu. Kamata kaddama kaman yanda ya gabata, anna mahabbatal mu'minina li rabbihim, kako san san da mu'minai suke wa ubangijinsu, ai san da mu'minai suke wa ubangijinsu, la yumathilaha mahabbatul makhluqi aslan, asali ma ba ta kamanceceniya da kaunar wani abin halitta. Kaunar da mu'minai suke wa Allah babu kwatankwacinta akan wani abin halitta, babu. Kama la yumathilu mahabubuhum ghaira, kaman yanda abin kaunar su babu kwatancansa. Na fata an gane. Wa kullu adhan fi mahabbati ghairi, dukkan wata cuta da ake samu da rashin jin dadi, fi mahabbati ghairihi, a wajen san waninsa, to in ka samu irin wannan rashin jin dadin wajen kaunar Allah, fa huwa na'imun, ita ni'ima take zama, fi mahabbati, a wajen kaunar Allah. Wa kullu adhan, duk cutar wadda za a yi maka, fi mahabbati ghairihi, wajen san wani wanda ba Allah ba, to in aka yi maka irin wannan cutarwar, ko aka dake ka, ko aka zage ka, ko aka ci mutuncinka, ko ma aka kashe ka, wajen kaunar Allah ni'ima ce gare ka game da wannan wanda kake kauna. Wa kullu makruhin, duk wata wahala da tsanani da abin ki, fi mahabbati ghairihi, da ake cin karo da shi wajen kaunar wani Allah, fa huwa qurratu aynin fi mahabbati, to farin ciki da sanyin ido yake zama in ka samu irin wannan abin kin ko wahalar wajen san Allah. Wa man daraba bi mahabbatihi al amsal, duk wanda ya kwatanta kaunar Allah, wa man daraba bi mahabbatihi al amsal, duk wanda ya kwatanta kaunar Allah, allati fi mahabbatil makhluqi lil makhluq, da irin kaunar da wani abin halitta ke yi wa wani abin halitta dan uwansa, kal wasli, kamar haduwa da soyayya, wal hajri, da rabuwa da ita soyayyar, wat tajanni, da tawatsi da ake samu bila sababin, ba wani dalili, min al muhibbi, daga wanda ake so, wa amsali zalika, da irin wannan, mimma ya ta'ala Allahu anhu uluwan kabira, daga irin abinda Allah ya daukaka ya girmama gabarinsa daukaka mai girma, fa huwa mukhdi'un, to duk wanda ya kwatanta irin wannan kaunar, ka san kana yin fada da masoyinka, ku yanke kauna, ku yanke, ko kuma ku kaurace wa juna, ko kuma ayi tawatsi,
wai duk wanda ya kwatanta irin kaunar Allah da irin kaunar da wani abin halitta ke yi wa abin halitta dan uwansa wajen haduwa a soyayya sai ka kwatanta haduwar soyayya ka da Allah irin ta ababan halitta wal hajri ko kauracewa ko rabuwa a soyayya irin ta Allah da ababan halitta ce ko kuma ka kwatanta irin watsi da ake samu ba gaira ba dalili da wani abin soyayya ka cikin ababan halitta da ta Allah da makamancin irin wannan fa huwa mukhdi'un to duk wanda ya buga irin wannan misalin yayi irin wannan kwatancen yayi kuskure aqbahul khata'i kuma kuskure mafi muni wa afhashuhu mafi kazanta wa huwa haqiqun bil ibad kuma Allah madaukakin sarki ya dace da anesanta shi da irin wannan misalin ko kuma fa huwa haqiqun duk wanda yayi wa Allah irin wannan kwatancen da kwatancen soyayya da ababan halitta da suke wa junansu ya dace bil ibad da ya nisanci Allah wal muqti ya dace da samun fushin Allah domin yana kokarin sufanta wato soyayyar Allah madaukakin sarki da sanda ababan halitta ke yi wa junansu qala al musannif rahimahullahu ta'ala ash-shaykh muhammad bin abdul wahhab yace wa fi sahih ya zo cikin bukhari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla imam muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi na 23 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wa kafara bima yu'badu yayi baran-baran ya kafurce wa duk wani abu da ake bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba haruma malu wannan haramun ne ya taba dukiyarsa wa damuhu jininsa ya haramta a zubar wa hisabuhu ala Allah hisabunsa kuma ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sharhin wannan hadisi qauluhu wa fi sahih ai fi sahih muslim hadisin ya zo cikin sahih muslim ba sahih al-bukhari ba sahih muslim an abi malik al-ashja'i daga abi malik al-ashja'i an abihi daga mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu sai ambaci hadisin to waye abu malik sai ce abu malik ismuhu sa'ad ibn tariq sunansa sa'ad dan tariq kufiyun mutumin kufa ne sikatun kuma sika ne amintacce ne wanda ake karbar riwaya a wajen sa mata fi hududil 40 wa 100 ana ganin ya rasu wajejan shekara ta 140 haka bayan hijira wa abuhu tariq ibn ashyam babansa shine tariq ibn ashyam bil mu'jama ashyam din zaka yi shi da shinin mai dugo wal musanna da kuma at-tahtiya da kuma ya'un mai yaya biyu a kasa ashyam wazunu ahmar ama aunin ahmar af'al kenan wato ma'auni ne na wato wazani na sarfo zaka ce ashyam ala wazni ahmar ibn mas'udin al-ashja'i shi kuma tariq ibn ashyam ibn mas'ud al-ashja'i sahabiyun shi kuma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam lahu ahadithun akwai hadisi da ya ruwaito qala muslim lam yarwi anhu ghayra ibnu dan sa ne kawai yayo ruwaya daga wajensa ma'ana rawi na hadisan tariq ibn ashyam ibn mas'ud al-ashja'i rawi na hadisan sa dan sa ne kawai inji imam muslim وفي مسند الامام احمد يذو cikin musnad din imam ahmad an abi malik daga abi malik qala yace wa sami'tuhu yaqulu lil qawm naji shi yana cewa wasu mutane man wahada allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabuhu ala allah azza wa jalla yace naji manzo allah yana cewa duk wanda ya kadaita allah da bauta ya kafurce wa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah dukiyarsa ta haramta haramun ne a taba mai dukiya wa damuhu haramun ne a zubar da jininsa wa hisabuhu ala Allah hisabun sa yana wurin Allah subhanahu azza wa jalla wannan hadisi imam Muhammad ya fitar da shi cikin musnad mujalladi na uku hadith wato shafi na 472 da kuma mujalladi na 6 shafi na 395 wa sahahu al-albani fi sahiha shaykh nasiruddin al-albani a cikin as-sahiha silsila as-sahiha ya inganta hadithin hadithi na 428 wa rawahu ahmad min tariqi yazid ibn harun wannan hadithin da imam ahmad ya kuma ruwaito shi ta wata hanya ta hanyar yazid ibn harun qala Imam Ahmad yake cewa amba'ana Abu Malik Yazid ibn Harun yake cewa amba'ana Abu Malik al-Ashja'i Abu Malik al-Ashja'i ya ba mu labari an abihi shi kuma yace yaji daga babansa shine Tariq ibn Ashyam ibn Mas'ud al-Ashja'i warawahu al-Imam Ahmad Imam Ahmad ya sake ruwaito wannan hadithin an Abdullah ibn Idris daga Abdullah ibn Idris qala Abdullahi ibn Idris yake cewa sami'tu Aba Malik naji Abu Malik al-Ashja'i kala yace qultu li abi na tambayi babana al-hadith shi ma sai kawo wancan hadithin wa riwayatul hadith bi hadha al-lafz riwayar hadithin da wannan lafazin yufassiru la ilaha illallah yana fassara maka la ilaha illallah kaga riwayar farko man qala la ilaha illallah wannan riwaya kuma sai aka ce man wahadallah shine wanda yace la ilaha illallah qawluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi i'lam malan yace kasadi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama allaka ismatal mali waddani fi hadha alhadith bi amrayn manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya alakanta tsare dukiyar mutum da jininsa a wannan hadithin da al'amura guda biyu duk wanda ya cika waɗannan al'amura guda biyu haramun ne a taba mai dukiya haramun ne a taba jininsa kenan duk wanda bai cika waɗannan ka'idoji ba jininsa ba shi da wata alfarma dukiyarsa za ta iya zama ganima domin za a iya yakarsa in an yi jihadi aka yake shi ana iya kashe shi ana kuma iya a karbe dukiyarsa a matsayin ganima amma duk wanda ya cika al'amuran nan guda biyu haramun ne a taba dukiyarsa ya sami immunity a dukiyarsa ya sami immunity a cikin ransa kar a taba masa rai al'amarin farko al-awwal qawluhu la ilaha illallah fadin sa la ilaha illallah kawai ya fada da baki an ilmin wa yaqinin ya zamanto ya fade ta ya san me ta kunsa yana da ilimi akan ta kuma ya yarda da ita ba kawai iya fatan baki ba an ilmin wa yaqinin ya zama ya san ta a ilmance ya san ma'anarta sannan yana mai sakankancewa da ita kama huwa muqayyadun fi qawlihi fi ghayri ma hadithin kaman yanda aka yi kaidi wato aka yi wa wannan magana ta wanda yace la ilaha illallah an yi mata da baibayi a wani hadithin daban kama ta kaddama kaman yanda ya gabata an gane ko wathani al'amari na biyu al-kufru bima yu'badu min dunillah wai ko ka cika duniya da fadin la ilaha illallah kana da ilimi akan ta kana da yaqini to in fa baka kafirce da dukkan abin da ake bautawa ba Allah ba wacce la ilaha illallah kuma ta zamanto ba karbabbiya ba a wurin Allah wa athani al-kufr bima yu'badu min dunillah ya zamto kuma mutun ya kafirce nan can ga la ilaha illallah yana fada nan kuma gashi ya kafirce da duk wani abin bauta da ba Allah ba falam yaktafi bil lafzil mujarrad anil ma'ana wai bai wadatar ba furta lafazin ta kadai ba tare da ma'ana ba balla budda min qawliha wal amal biha ba makawa a faɗi la ilaha illallah kuma an ganka a ga aikinka yayi daidai da la ilaha illallah ba zai yi ba ga la ilaha illallah radau a bakinka kana faɗa aikinka kuma yana ruguje ta aikinka yana warware ta to wannan la ilaha illallah ko da ka faɗa ba za ta zama mai amfani ba domin gaba ɗaya ka dauka baka dauki ɗaya gaban ba kuma ka'ida sai dai ka hada biyu nan kana la ilaha illallah nan kuma kana kafircewa dukkan wani abun da ake bauta ba Allah ba ka duba lamba ta daya kasa fi qurratul uyun fi dalilun a cikin wannan hadisi akwai dalili da ke nuna annahu la yahrumu maluhu wa damu kenan ashe dukiyar mutum da jininsa bata ba sa haramta illa idha qala la ilaha illa Allah, sai fa in yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, ya kuma yadda yana kafir cewa da dukkan abin da ake bauta ba Allah ba. Fa in qala ha, wai idan ya dinga fadin la ilaha illa Allah wa lam yakfur bima yu'badu min dunillah, amma yaki ya kafir ce da dukkan abin da ake bauta ba Allah ba, to wannan fadamuhu wa maluhu halalun, jininsa da dukiyarsa halal ne a taba, halal ne a zubar. Likaunihi, ba dan komai ba sai dan shi lam yunkiri shirka, bai inkarin shirka ba. Wa yakfuru bihi, bai kafirce wa shirka ba. Haka nan yace la ilaha illa Allah, ah baka ga kalmar ita yanda ta kunsa, ai sai da ta rushe sannan aka tabbatar. Kamar gyambo ne, aka je asibiti ya yi datti, ƙwayoyin cuta sun shiga cikinsa, ba inda za a yi kana zuwa kawai a sa shanshan bale, a sa a yi abunan wannan ayodin a ce a kawai a maka a kai, a'a sai an dirje shi yana jini an fitar, wannan ita ce shirkar. Sai an fitar sannan sai kuma a zuba magani, shi ne tauhidi, sai mutum ya samu lafiya. Amma kawai shi kenan sai ka kyale mutum da shirka da musulunci, na za su haɗu. Sun ma'amanu sun makafaru kenan. A inda tauhidi yake ba shirka a gurin ne yayi, ba yanda ba sa zama guri guda ne. Ba zai yi ba ka ce ai kai kana iyawa za ka iya zama ga tauhidi ga shirka, a ba zai yi ba ne. Na fata an gane. Yake cewa dan haka koda mutum ya faɗi la ilaha illallah amma kememe yake kafircewa da dukkan abin da ake bauta ba Allah ba, jininsa dukiyarsa halal ne. Saboda me? Lam yunkiri shirka, bai taba yin inkarin shirka ba. Wa yakfuru bihi, bai kafirce da shirka din ba. Wa lam yanfi kama nafatu la ilaha illallah, bai kore shirka ba kaman yanda la ilaha illallah ta kore. Fata'ammal hadha al-mawdu, ka falura da wannan batu, wannan gurin, fa innahu azimun naf'i, yana da amfani sosai. Kula, qultu, sai na ce wa fihi ma'ana, wannan hadisi yayi daidai da ma'anar faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha, kenan la ilaha illa Allah ta fito kenan. Faman yakfur bit-taguti, wanda duk ya kafirce wa dagutu, dagutu duk wani wanda ake bautawa ba Allah ba, kuma ya yarda da bautar dagutu. Shi yasa malam masu abin da mai usulul thalatha da sauran malamai masu kawo tauhidi suka ce suna da yawa, wa tawagitu kathirun, dagutai suna da yawa, wa ru'usuhum khamsa, amma sai aka ce manya-manyan su guda biyar ne. Dagutu na farko shine Iblis shine dagutu na farko, sannan duk wanda ake bauta ake masa biyayya cikin saba wa Allah kuma ya yarda da bautar, shi ma ya zama dagutu. Duk wanda ake daukan wani haƙƙi na Allah a bashi kuma baya inkari, wannan shi ma ya zama dagutu. To Allah ya ce duk wanda ya barambaran da dagutu, ya kafirce wa dagutu, aka dauka dagutu gunki ne kawai, gunki shi ma zai iya zama dagutu. A zo a fadi gabanka ayi sujada, shi ma ka zama dagutu, ana maka sujada. A ce kana azurtawa, a ce kana talautawa, a ce kana bada lafiya, ko in mutum ya bata maka zaka iya sa masa cuta kuma ka yarda da wannan, kawai ka zama dagutu. Da haka dagutu wai kan mutum ya dauka gunki shi kadai ne dagutu. Duk wanda ya are sufar Allah ya zama dagutu. Duk wanda aka dauki matsayin Allah aka bashi kuma ya karbe ya zauna a kai ya zama dagutu. To sai Allah ya ce duk wan ka'idar tauhidi, duk wa'annan sai ka ce baka yarda da su ba. Dole sai ka ce duk wa'anda suka ce kowa Allah ne sai ka yi barambaran da su. Zai yi ba ma an ce Allah an yi masa kishiya guda ɗaya ma takadu samawati ya tafaddarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu haddan anda aulillahi anda aulir rahmani waladan, aka ce sama ta kusa ta yi bindiga, ƙasa ta kyakkece duwatsu su yi rugu-rugu, kawai dan an ce Allah yana da da amma kawai wani ma yanzu ya ce kowa ma Allah ne kuma ka ji ba matsala kawai ai kowa yana da yanci da haka musulun kawai musulunci ai peace peace haka sai ka ce ba ruwanka da irin waɗannan sai ka barranta kanka da su wa yu'min billahi sannan mutun yace yayi imani da Allah wai imani da Allah baya haduwa da imani da imani da dagutu lalle in ka ce kai imani da Allah to a same ka ka kafirce wa dagutu to duk wanda yayi haka faqadistam saka bil urwatul wuthqa wannan shine yayi riko da igiya mai karfi la ilaha illallah kenan lam tisama laha wanda ba ta tsincewa suratul baqara aya ta 256 binda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi